Ladies and gentlemen, how about a warm round of applause for our guest this evening at Club 440, Brian Duncan.
Lies upon lies, I said to get by. Lies upon lies, are clouds in the sky. Pretty soon it's gonna rain. You're gonna get those shiny shoes muddy, yeah. Between the fools and the wise, a smile can be a wicked disguise. Yeah, yeah, my thumb. Lies upon lies, to the wise and the wise. Lies upon lies, yeah, bring tears to the eyes. Gonna cry yourself a flood. There ain't gonna be no ark to save you now, now. Between the fools and the wise, a smile can be a wicked disguise.
Da 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 da